je na dawo kalla abin da na kawo babban babba akwati na dawo da sako akwai babbanci kalla abin da na ci akwai babbanci kalla abin da na ci.
I'm from a place where times are rough. Fuck that, we use style, dance I'm off. These jokes and tunes where we draw support. Big brains and skills don't run come out. Where I'm from, they don't have respect for my life, for your life, see I'm a clear. Big boys go rather buy cars and jets and leave all the hour with the threat. Our defense and we internet, insta X, new challenge, ginger them. This can't pretend I read talent. Be resilience, I be madness. Turn up for life, oh, turn down kinny. My sort of bang and see me. If they miss more, make it bun down finish. They got a press when they talk that English. You still they dance, you know that time be this. My body fame, my leg, you know, catch rhythm. You don't take away, we they not start feeling. You don't take away, we they rough and silly.
Nade nada o, kalla abun da na kawo. Babban babba a party. Nada o da sako, akwai babbanci. Kalla abun da na ci, akwai babbanci.
Ya Allah ka yi mu da mai ku. Oh ya Allah akwai yiwuwa ya zama ciwon yau. In ka ba mu ya zama yiwuwa yau. Oh ya Allah yo baba ka yi mu da mai ku. Ana fada a daita kana for all my people. Wanda gari da jubren
ka majiri babinci.
Babu lafiya ga mutane suna buru ba a bulatu.
Oh ya Allah, ka yi mu da mai ku.